namenje oh arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai karkara mu da duniya duniya za ta yi kushewa komai in ka samu nan duniya zai yi kushewa umma babu tsufa ka tuna wata rana akwai kushewa dama kai riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai kar da ka cuce ni in ma ka cutan Allah na nan kar da ka manta in aka ce maka ba mu nan akwai watar na yarda akwai kiyama kuma ni da kai za mu je can ni dai nayi riko da ma'aikin Allah rayuwa ta daidai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rayuwa daidai dai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai wanda nake so na duniya ita ce ke kyamata haka daman zaman ya gada wanda kake so shi ke ma wauta yau na shiga tarkon wala na samu me kyamata amma ne riko da ma'aikin Allah na sani ne daidai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai arai da buri zance na bashaka duk wanda yayi riko da ma'aikin Allah rajuwa daidai dai daidai dai.